on the beat.
Kika kai kai,
kika kai kai,
I make it ta ta ta,
goma za fa fa,
waya da sa ta, soya na manta gidan su cha cha cha, maliya kake goya ta, sanda aiki,
sanda aiki,
jijiya sarkin yaji,
eh sarkin yaji,
organin zinzin,
bile zinzin,
shiga dindindin, daga can ta ji zan zan zan,
next time,
jijiya ya tashi, jijiya ya kwanta.
Shike hantina Mubi ibada we bad Wakan gabeji we take it like that Wanda be ya taba kuche mishi ya back We go fi carry your baby for wanna back
Gigi ya ya tashi Gigi ya ya kwanta Ya tashi Gigi ya ya kwanta Kwanta mana Gigi ya kwanta mana
Gigi ya kwanta mana
kaka jinacha Gigi ya kwanta